gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 na 31 da kuma 41, ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fagi. A yau Talata 23 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe daga Ghana ne tare da wakiliyarmu Hawwa Abdul Karim. Sai ku gyara zama, ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Dokar sani ne Hawa Abdul Karim Yankwaliya ce zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. Kafin dai mu shiga cikin shirin, bari mu saurari ra'ayoyin matasa. Ko menene abin da matasa za su maida hankali a cikin wannan shekara ta 2024 wadda ake dab da shiga?
Sunana Hafsat ne. To, gashi dai mun shiga watan Janairu shekara 2024, kuma nayi murna sosai da Allah ya nuna mana wannan shekara kuma da wannan wato. Ni da abin da nafi so in ga na samu muhimmi, na samu nasarar sa akai, shine in ga na bude babban kasuwanci ka wato shago kenan, ina sai da sayarwa inda zan dinga dan samu dan sisi da tarona. Sai kuma abin da nake kirari kan matasa shine da su koma makaranta a neman ilimi. Kin san ilimi shine gishirin zaman duniya. To abin da nake kirari kenan, in kuma an samu ilimi to a samu abin yi kuma, ka zauna zaman kashe wando.
Ine dan uwanku Abu Zikirullah, wannan sabuwar shekara da muka shiga ta Gregorian calendar ta 2024 shine matasa mu maida hankali kan sana'ar mu. Wayanda ba sa da sana'a, da Allah a nemi sana'a. Kuma Allah ya mana alƙawari, duk wanda ya sa sana'a gaban sa, yayi sa da himma, yayi sa da gaskiya da kyau, ce Allah zai sa masa albarka ciki. Ganin cewar kuma mun shigo shekara ta zabe, idan ka sa sadaranka gaban ka, kaga ba wanda zai amfani da kai wurin ta da zauni tsaye ba, wurin hasab alahi da fitina. Fata Allah muke roka isa wannan sabuwar shekara na zaben da za a yi, kuma Allah sa a yi lafiya, a gama lafiya.
Tunana Isa Abubakar. Wato 2024 ga da muka shiga aikin da na sa gaba shine gona, kuma wani irin gona? Gona da za a shuka abinci da kuma a kiwon dabbobi da sauransu, wato entrepreneurship kenan. Kuma ina kira ga matasa duka baki da kowa ya kokari a sa wani abu na muhimmanci a nan gaban shi. Mu shi wannan 2024 rayuwar mu yayi very very crucial, ya kamata kowa ya yi serious da sana'ar da yake yin da abin da yake so ya yi, domin mu gudu tare, shi ya so mu yi sira tare.
Tunana Shafatu Bilangu. Wannan 2024 da muka shiga cikin ga, shawaran da dan ba ƴan wana matasa shine su maida hankali musamman akan sana'ar hannu. Sana'ar hannu yana da amfani sosai, kuma lokacin siyasa ne ka su biye ma ƴan siyasa su bari a yi amfani da su wurin aikata ba daidai ba, saboda hakan karshen shi zai cutar da su fiye da sammani.
Ana Hafiz Lari. Sabon shekara 2024 ga da muka shiga ga, gaskiya kan da economy nan ke tafiya da kaduba standa rent ya yi tsada, gaskiya abin da ya fi mutum ya yi ne sashe da mutum ya neme aiki biyu ko uku da zai ce bari yana zai ta samu income, wani reliable source of income inda zai ta samu kudade mu tara kudi mu sai mu yi ginin kanmu. Shi ina gan abin ne na sama gaba kenan shekaran ga.
Bayan mun saurari bayanan matasan, bari mu shiga fagen nan inda za mu tattauna da Hajiya Hamdatu Ibrahim, shahararren siyasa ce, uwa mai wayar da kan matasa a harkokin siyasa da dai sauransu. To Hajiya, zan so ki gabatar mini da kanki kuma ki bani takaitacciyar tarihinki.
To sunana Hajiya Hamdatu Ibrahim, da ni ne acting chairperson Convention People's Party, amma national, the whole Ghana, the whole country. Ina gani na karama garban ki da muka je Congress, ni ne first vice, shi vice mu uku ne, shi chairman mu ya je ci sarauta. In ka duba constitution Ghana kuma kala cin sarauta ma kai kai siyasa, shi girman ya zo ya faji kaina, shi ne acting chairperson. Amma ban da wannan, muna cikin cikin kungiyan Women Academy for Africa. Muna da kungiyan da muke harka da Labour Party kamar da Democrats in America da ke kan power yanzu. Amma ka je UK ne ba su kan power. To mu da su muna da halaka. Shi ne muni abinda za ce Commissioner in Charge of West Africa Women Academy for Africa. Muna duban inna mata za su iya su dauki in ce position cikin political parties. Shi muna nan muna train su cikin West Africa ga other countries supporting the problem in social yeah socialism ne kazo ka iske ni ga yanzu ina ce committee youth affairs na convention people's party
CPP
din shi ni ne youth affairs committee chairperson kuma ina cikin vetting committee da Allah da wanda da su saya in jam'iyyar CPP ina ga chief flag bearer shi ne presidential candidate ina cikin wannan committee kuma ina da cikin committee da yawa ne mace ne da fini karkarun tudun Ghana amma a ce arewa kenan ka je a Najeriya shin ce ni mutumin arewa ne wani ne school na zuna karkare daga Kumasi aka training na na teach yara kaman preschool na yi aikin teaching I think for 10 years amma shi naga kaman passion na ba cikin teaching amma har yau dai ina koyarwa tun da ina haifa kuma yara na sun fara haifuwa shi na shiga cikin jam'iyyar CPP 1992 nan kuma muka fara nan ka dai shiga dai na muka san abinda ake ciki ba na zo in
jam'iyya ne da zaki ci amfani shi
ban sani ba san domin ya kai wani lokaci ma time da ake kuku ganan nan shi ana cewa ma political parties ma yasa ma gana su kararrabu don shi gwamma a yi all inclusive government kamar union government amma dai na yi su I did cost accounting na je kuma na je na entrepreneurship from entrepreneurship na zo na yi project management duk wannan duka courses sun ga fara yi ba muka gani wani zo kuma ga ni cikin siyasa shi yasa ka ga wani ababa ma yin faru cikin party shi su ce a na jam da tuni kun ga ku ke faruwa domin in kana cikin siyasa ba wai boko dai ka dai jama'a ya kamata ka doki abin da kaman project ne ya zaka tafiyar da kaman gini ne zaka yi ginin nan in baka da foundation da gamsu din kai wannan gini ai dole ya zube na shiga party ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally akwai na ya kira ni je mu bada shawara na gure ci ba 2015 ma da wasu matan Najeriya da su contest farkon president Buhari kenan na je Abuja all women's conference na je aka bani opportunity na gura experience da mata suke da shi cikin Ghana akin ga kaman farko kankaran mu shin ce a musulunci yana da wuya mace ta zo
har yanzu ma akwai wuya
amma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan kin ga kaman Nasarawa ko Adamawa ne
Adamawa
kin ga kaman ita Aisha ko da ma koda bata ci ba amma ta yi kokari ta bare kaman wayewa ya zo fannin arewa in za zo batun governorship dum yana da
ta cire wa mata soro
ta cire wa mata soro dum abin duka soro ne wo kaga mace yana jin soro ayi batun shi yaran shi su ji maybe kaje ka zama kan TV kai magana bai dace ba kaga mami ya kika dai kai wanga magana haka kin sani am a TV personality amma na yi very careful to me yarana na son kallon TV na da manyan budure wasu na wani wasu kuma na yayin ni na kan ni na nake duba akwai lawyers akwai journalist like you in my house in shi ko me zaka yi kaga mamacin kai abin da bai dace ba wani karamewa ma an hype in shi na biye yayi dubun dubai shi ba wannan ma zai kula da shi shi sa ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kiyon ta kimsu da kiyon ta samu tarbiyan kirki a kaman komin ta duka tarbiyan ta shi yara kuma su bi wannan hali din manyan gari har shugaban mu nan addinin musulunci kullu yana mina addu'a domin me ban yar musulunci domin na da wani position cikin party mu za mu bar mazan mu ko yaran mu su yi kwadan siyasa kenan ni ba dogon ba ne kuma na ne ba Hausa amma na bazan fukuri kuma cikin siyasa dai matan musulmai muna son mu ci gaba shi mu dauki hankuri domin an yi mai maganganun da bai dace ba shi kace ah me mai sa mana ce cikin siyasa amma da ka duba left ka duba right ba ka yin politics bibi don kaga abinda Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah ne karbe incin Ghana ya ba mu yace why neither look left or right but I look forward abinda isa nake move forward in my life cikin politics kenan
to jama'a kafin dai mu ci gaba da wannan tattaunawa da muke yi da Hajiya Hamdatu Ibrahim Sharara ɗan siyasa zamu huta da sauraron wannan wakar daga wani matashi mai suna Muhammad wanda ya mata suna da mutum
wayo Muhammadu Osiji ka gyara da wani naka ya gyara ka bata na wani naka ya bata mutum na so ya bata amma komai na annu Allah ka gyara da wani naka ya gyara ka bata na wani naka ya bata mutum na so ya bata amma komai na annu Allah idan mutum ya ce maka baka iya kai na annu Allah ke masa kama bakin ka da munafiki na annu Allah idan mutum ya ce maka baka iya kai na annu Allah ke masa kama bakin ka da munafiki na annu Allah I look so speechless cuz I can't talk I feel like I'm the man in mirror I gotta do it once and for all. It's your boy VJ. We're living the peace. Oh, yes, to get a lovely in the vicinity. Love unity. Honest kind of vision. Now, what's up is what we eat. I'm not a comic. Looking for the best way of making money. Acts about me. Anything is cool. We know who loves me. Living hardcore, in a mystic and a love, it's all be once and for all. And I just wanna be, I'm on high score. Trying to chew the boom with you, you break your jaw. But I can do it all by myself. Cause I got a car, enjoy it. Life is too hard. I look like the man in the mirror. Shari, hey, Allah e bani, idanu sai in gane, makiyai na awani, ke bi na asiri, ai mugun fata, ke kare kan mai fata, kullu kana fata, ka samu ka duba yangida, hey, said he blew my worry, if I do you wrong then I'm sorry, you dey hate for plenty more money. Oh yes for me mutum bai so ka samu ka bata hukun sani na ka ya bata bukatan ka ya biya ya kiya why my kingdom hey love be destroy my life you touch me you touch my god I should have plenty for my heart hey love be destroy my life you touch me you touch my god I should have plenty for my heart fidaraina ba ta iya ga kabira bima ke turan ka inda ya dina muhammadu ka gyara da wani naka ya gyara ka bata da wani naka ya bata mutum na so ya bata amma komai na annu Allah ka gyara da wani naka ya gyara ka bata da wani naka ya bata mutum na so ya bata amma komai na annu Allah
shakata da wannan wakar bari mu ci gaba da tattaunawar mu da Hajiya Hamdatu Ibrahim to Hajiya yanzu me za ki gaya wa mata da ke sha'awar shiga harkokin siyasa?
Kinga na farko, ya mata ka sa abin da yasa kake shiga cikin siyasa na daya. Ita mace. Kuma wani party za ka shiga. Ko da ka shiga cikin wannan jam'iyyar nan, ka san wani irin mataki suke da shi. Kinga musulutan shi mutum da yace ina bin party ganna, amma abin da ka ce wai ideology ko menene suke nema cikin kasan su bar kasa ya ci gaba. Kin fahimta? To shi in ke mace ne, ya kamata ga duka isan your fingertips ni sun inda ke je ma ko TV radio ki magana batun party ki kin san abin da zaki kin wasu wasu su take radio
don ki san ra'ayin da jam'iyyar ki ke rike da shi da irin gudunmuwa da za su ba wa al'umma da kasar su da duk manufan jam'iyyar kafin ki shiga jam'iyyar
ki shiga jam'iyyar me kaga wani ma ya shiga ci ni na shafa sai me na samu kin ga mutane da yawa na fadin mu dan kan ba su san abin da yasa suke cikin wannan inda batun me sama da ni ba ni cikin su mutun 1992 power ba mun naya magana na san politics na san abin da zan ce na mount platform na je radio TV na yi magana mutane na ji ashe shin ce kamar da shin je cikin jam'iyyar da kullun suke zuwa power ko amma shin na duba menene policies sun su human centered policies inda jama'a da yawa za su ci amfanin shi ba ni Hajji Aminatu dake zamnin gaba ba amma kaga mace kai wonder mistake ana highlighting shi yafi namiji kuma domin mun nan ke haifan yaran nan shi mu yi abinda yaran mu suka dogara mu ma kan TV ko suka ji news ba za su ce oh me yasa mana ta yi wanga irin habo kin gane domin yaran mu da yawa suna jin kunya kuma ka involve kanka cikin community ka
wanda kake cikin yankin ka ko garinka
kaga mun domin ni haka ni ba an kara ba amma ina garin Kwabin yanki amma ka je Kwabin yanka kira suna haji wani haja ka jaja CPP domin aikin da nake cikin community
duk da cewa ba jam'iyyar ki a parliament idan majalisa amma kina shiga ciki ki magana to me zai kawo mace idan ta sinti kanta cikin jam'iyyar ta iya ta rike kanta cikin jam'iyyar har ta iya ta amfanar da kanta da jam'iyyar da ma da al'umma
kin ga ba kai ka gama siyasa da addini amma in kala addini in ka doki siyasa nan kamar addinin kan nan kake kai gaskiya kin ga nayi magana farko na shekara bar gaskiya in kai zama A B zama B domin kaga most of the time nan kaga wani yazo yana cikin politics mace shi wata zo ta lura shi in muka taimu kai haka mun yi mu samu haka kaza shi wani ma yaje abin da bai dace ba shi yasa muka samu opportunity muna cewa don Allah balle mu matan musulma muna cikin politics mun kamsu da kyau mun kinsa kanmu mu show good example so da mun matasa da suka yi dan aure young suna son su shiga cikin politics na mazan su ba su me ba su tsoro matan su suka shiga politics menene nake cewa kai mata mace in kai mace auren ka cikin politics ko ba mace auren kai mata ka san kan kai mace ne bai kamata kana wasu ababan da wani zai gane ce a wanci kaza ke ga ba ni na da mutumin da ke tamar albarkacina ya bar matan shi na politics don wannan na yi na ta zo garin ga tai courses abin da yasa wasu ba su yi su dade cikin politics in suka zo suna bin iskan nan ne mai watakila dadi da zai zo tuwan sannan sha ta ci watakila ba bin cincin ka bane shi ka ce zo ka gurin wuya to mun ba mu yin wannan domin yau wata ta ba call na wai za ta je ta contest gashi in ta je aka tambaye ta question ya za ta yi cikin ofisin na ta mun ofisin na opposite da su fudu suka zo na gwada musu abin da za su gwada ta zama mun gwada biyu sun hawo jinon mai so gwada da bacin party biyu yanzu kana su contest parliament kan NDC ba party na bane amma baka cewa kamar maybe kala da wani ilimi domin kai nan ba cikin kungiyan gaskiya in me shi ne zo yace maka kamar ka taimake shi da wani ra'ayi ce ka ce baka taimato abin da yasa wani sun ke komawa ba
sai kuma kada ka ce kamar Hajiya Hamdatu tana cikin CPP ainihin jam'iyya nake kan
power ne zan zo wurin ta yin tukun akwai wannan yanzu socialist international da suka goce mini secretary tana cikin jam'iyyar NDC na training ta and women's academy for Africa ta gani stadium ta zo ta hagi na wai Hajiya you don't remember me nace wai I was at Wafa na ne women's academy for Africa ana appreciate ai ko ilimin ka nemi in baka impact shi on society ba Allah ma ya kama matan da ke son su shiga cikin siyasa loyalty kwana jikin mutum in wani kama hannunka ka hau bisa aka ce kaman ko ya bude maka kofa an ka riga shi haka kulle kofar nan din maka sun mishe shi ka shin nan wannan kuma yana cikin haliyan mata kaman yau ba wai kaman na underrated zango community kaman ni haka in ce zan zo zan shin tashin sa jeans da t-shirts ba wani shigan musulmi shin zo don na sun position shin zo ta magana onji wani on top of my voice ko wani community da language din da ya kamata ka use ko wani community da ko ma shigan ka ma dressing ka da kamata in ba hanya ka zo shin zango ta kai magana mutane ka sa jeans tight ga halittan ka duka kula ina wani su sun tashi tafiyan su shi wannan duka mulaye ga mutane da ka haka kaza kai haka kamin ka fara magana mutane sun yi fushi da ka in za ka kaman gari na kumbungu za ku je ku ga shin ga manyan bati bayyana ta an sa ku za ka kini sarkin kumbungu sai guru kadan gurun nan yana sawa cikin wani buta gaban shi in baki suka zo shi duke ba amma kamin ku ba shi gurun nan akwai wani guru tunda kike da wani ya tun kawo ya ba shi ya sa shi ba ku guru gurun gidan sarki shi kuma ce to mu magashi mun kawo guru sarki ya sa cikin butan shi in me in baki suka zo shi ba kan ga tradition it varies shi wannan kuma na kwada ma we persuasion yafi
wato yana da matukar muhimmanci ka fahimci abu ko ka kara neman sani akan abu kafin ka fara to shirinmu ya kai inda zamu shiga madafa mu gabatar muku da shirin nan na kwalama kamar yadda aka saba
kafin da mu gabatar da abinci na zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta ya sunanki
sunana madam saada
madam saada yau kuma me wani kwalaman za a tabo mana za a mana
okay yau dai recipe mu ne da mu yi meat pie big pie shin mu yi watermelon pineapple juice
meat pie da lemon kankana to me ya kamata mace ta nema ta aje kafin ta yi wannan abin
okay for meat pie nan dai muna need flour margarine black pepper white pepper da gishiri dai kada
in ka nemi ka aje sai kai mi
to first of all ne ka wanke hannun ka dai don da anno dai ake mix in ka kare shi ka doki alkaman nan ka kare black pepper da white pepper nan da gishirin ka dai kada in ka kare shi
kuma misali alkama gwangwani daya black pepper nan cokali nawa
eh carton shantin nan let's say they divide it into four kankani
yes wato idan gwangwani daya ne alkama sai ka dafi cokalin da ake shan shayi da shi ka raba cokalin guda
muna kiran shi half tbs
half tbs
yes
wato kwatan wannan chocolate zaka zuba shine black pepper da shi white pepper
yes for 1 pound flour inda kana da scale gida ko 500 grams sai an ka doki margarine na shi ka zuba cikin ka mix in ka mix in ka kare ya baka dun da kaman yayi kaman gari shi ka kawo ruwa da kada
yayyaka
sai ya fice har ka samu solid form sai ka samu solid form na shi ka aje shi kada ya relax
kaman how many minutes
let's say like 5 minutes in ya relax kada in ya relax shi ka bar shi yanzu sauran abinda da mu sa cikin meat pie na shi sa ni mu dake shi dan yi meat pie da dan sa corn beef chicken yes corn beef na na yanka albasa da green pepper da carrots and such sannan ne yanka kayan nan na sa corn beef nan ka dan yanda da yi yayi simple wana chin ne na yi ka kan wuta musa shin preheating shi ka dan
okay
yanda da yi yes so bude samu yayi soft wani nan kana ci kana jin grow 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 shi ke sa dewan mu suka bude meat pie shi su zubar da kayan da ke cikin nan
okay
don me shin bai girka yayi taushi ba
ke sa ba kake idan kin hada kayan su carrots din nan su green pepper din nan su albasa nan da shi beef din sai ki dan girka kan wuta ki dan bari ya dan samu laushi
is soft today kadan dan ka saba kike ka tauna no ya make simple is abaya na aka dan na kare chin duko doon da na form shi mound din in bottle
shi wannan alkaman da kika hada
yes chin duki in dey bottle ne in rolling pin dan roll ne shi in roll na roll shi ne mai wannan round in cut na cut shin dey bakato guda combi fin da nan shin sa shi in dey rufe a cikin kawo
sa ka to ki da gyara
da ki to ko kuwa an nuna babban ga guda
babban ya sanki
yes shi mamma shi aka da kai sai na yan big cikin microwave na yan big cikin wannan benan da oven ke kasar nan in oven sosai kuma ne na yan big in purpose oven ne abin da dey big duka da na big inside
kurpot ne shi ya zaka
shi kurpot ne shi na ki big ne mu na wani oven kankan na ki kashi coal pot oven She is very less expensive in the market, like 20 series or 25 Ghana.
So can you examine she chicken kasua $2?
Yes, $2. It's an one local report Monazongo and then kick a saw with a kick a shake cow having cover kid be a kayakari. Shake is a mix fine kit chicken. It's a
mumbershi.
Yes, just the warmness. It's very a big cake. It's a moon sad chicken mumbershi for 30 minutes. She would do me juice some watermelon pineapple juice. She said, Moon under watermelon, mo wenki watermelon, jikinshi, she would make pineapple mo wenki. Jikinshi, the cacadro can canny. She mamma wanky jikinshi. But a melon no mumbo the chicken. She would mochi jenna. What I'm soon I has to blend the colonna. I'm a needy and I prefer in chicken. Yes, do what I'm schooling, I bury you do what ye are about to soup. And I can a jinyam and yam. Samun chicken colonna would have got your colonna would have got a shimu super chicken blender. She pineapple no communion, she canana canana. She was a chicken blend. She may have a cardo, cadendi, curry, neighbor, but I keep adding. Yeah, he's African, and my yard and the super soon. Up me, Zaf, such a scotch. Smoke a blend, look a curry, she will sieve.
Sieve in a touchy working.
Yes, touchy working. She's a mungama, watermelon, pineapple juice. Don't watermelon, and the Zaki, but the need Cassa, sickly chicken. She's a coming mungama macari, and now we do a bit fire, you mock. Yeah, you ready. Yes, they're ready to serve.
She may find the watermelon and pineapple juice for a kisha for that.
Yeah, like a shadow, cool in the cookie soon. I might want me to find it at the novice, so we can ashend something light and at a very okay. Okay. Na wonder for simple jollof rice me that maybe in come enough to program na Sunday when I wonder for me gidana day the yara and day we some so day muchido is simple but it's delicious.
So made a me mutu ya kamate ni mi sene ye yi wanga simple jollof.
Okay, simple jollof rice na muna need any rice at all. Shinkafa, tins mantos, mackerel, albasa, amu, maggi, carrots and green pepper.
Mackerel, how's that? I can't keep him going. Go back.
Yes.
Okay. So, na aki fara.
Okay, for a quade, mu yanka, alabasa mu, amu mu, carrots mu, green pepper mu, da, shamu daka tonko mu. Okay, shamu girika mai, mamuka girika mai na farko, shamu soya, alabasa mu, shamu kara, amu mu soya.
Amu watu tomato riki.
Yes, tomatoes, shamu soya, tomatoes, na muka soya, tomatoes, na shamu kawa tin tomatoes, na mu kara.
Mu soya shi ya 10 minutes now.
Let's say like 2 minutes. You did not need it. Kadan day na muda for do yon zungo no enough to waiki. Shima kare shimu sa atongkwa nda muka daka green one in them. Muka soya shima for like 2 minutes. Then we just add our macro. Muka add macro. Yes. Shimu kare magi na nchiki. Isa muka kare magi na nchiki. Muka kare shimu zuba carrots mu. The green pepper mu. So for 5 minutes there, shimu kare roa. Muka kare roa shimu add gishi. She said, "She in shame oberishi. Eat a pasta. She must have shinka for mama rufi. So let's leave it like 25 minutes. Look at she. Now then, I do kiara. Now I want to wanka. Come and muzuno. Food is ready to serve.
Food is ready to serve.
One
yes.
Simple jollof.
Then me ask you, she kena kose.
Ende da ide unquanta da ankali me gida na de. Ina simple jollof rice na she nime whipping cream. Whipping cream in now she in a brand that talk a kiss on the
such whipping cream.
Mok ni ama no ni ama in Ankara ada preservative chicken da. I can say wa. She in the king say whipping cream in them. Muna the powder, muna the liquid. They powder one naked say nikin do kit 2 cups of powder one and nan kick a such chicken mixing bowl inki. She could do kit chilled water 1 cup pe. Ya carry shake some machine and kibuga. Na day ice cream in a kawi.
Shake aji, shake
aji. Yes, she serve shida ice cream in. She said, I'm making a carry carrying she ice cream in Nakumaya freeze. She the one that she would be so, yeah.
Kana muka kawo karshen shirinmu na yau da gobe wadda ni Hawa Abdul Karim Yankwaniya ce na gabatar.
To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wakiliyar mu a Ghana Hawa Abdul Karim Yankwaniya sai kuma injiniyar mu da ta daidaita mana sauti wato Julie Leather Pression. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya. Thank you.